make aro, aro. Karkozo in mata kumba karo, karo. Babu kosi si ko babu taro, taro. Hey, a chicken rake on I make me jiro. Nikiza in singa daki, kudi in bada sadaki. Yorama adora shikiran. Shashin ki chiki ba